Assalamu alaikum. Da farko dai zan miki bayani abin da ya faru a Dunguwa. A jiya kamar karfe 5 zuwa karfe 6, ƴan kungiyar Boko Haram sun afka cikin garin Dunguwa, wanda suka zo da mota guda 8, sun bar mota 4 a mashigin gari, kuma suka shigo da mota guda 4. Da suka shigo da mota guda 4, sun bar mota 2 a cikin tasha, daya kuma suka zo daidan gurin station na Mofol da yake cikin gari, wato NRC Mofol Bari kenan. Mota daya suka bari a gurin, mota dayan kuma sai ya bi wannan street din wanda ya shigo cikin gari har zuwa kofin Hakimi a jiha kenan. Suka je suka dan sa minti 5 kuma suka kara koma, amma ba su taba yan gari ko karin haka ba. Da suka koma suka zo gurin Mofol din kuma again suka kona mota da yake cikin bare din, ina ga ko mota biyu ne suka kona, sai kuma suka kona gaban cikin gidan Mofol din rubuta yayi suka kona gurin da suka kashe Mofol guda 3. Daga nan kuma da suka tashi suka je office na civilian GTF wanda yake garin Dambuwa, wato din Kato da Gora, sun kona mota guda 1 shi ma daga nan kuma suka kara zuwa gurin vigilante waso maharba kenan, shi ma dai can, amma wannan ba su kona komai ba, sun je dai sun kara komawa. Haka dai muna ta jin arbe-arbe, muna ta jin arbe-arbe har zuwa isha tukuna ban ya dan lafa. Kuma cikin daren akwai wani abokin mu guda 1 wanda fly village ya taba yarinyar sa har ya rasu a cikin daren. Muka fita muka je muka dauko ta muka kawo ta gida. Bayan wannan kuma washe gari da safe kuma muka ji labarin cewa akwai wani mutum wanda ana ce mar Kiroma a sarki, shi ma dai village ya taba shi, shi ma Allah ya martikawa, sai kuma wata mata ita ma haka. To wannan shine dai a gaskiyan abin da ya faru, wanda dai mu muka yi wutune sai a cikin garin Dambuwa. So yanzu haka yana cikin garin Dambuwa abin ya faru jiya. So washe gari dai bamu ji komai ba, yaran ma sun koma, sojoji ma kuma sun kara zuwa. Daga bayan dai ba abin da ya kara faruwa.